أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين. Na roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu, da taƙaita mu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito, duniya da lahira. Kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah. Yau muna 16 ko 17 ga watan Sha'ban na wannan shekara ta Hijiriya da muke ciki 1446 wanda ta yi daidai da 5 ga watan 2 February kenan na shekarar miladiya 2026. Ya za mu taɓa falalolin azumi. Shi azumi kansa, shi azumin kansa, wancan watan kawai tsayon watan ne muka faɗi falalolin shi watan Ramadana. To shi wannan kuma gundarin shi azumin da ake a matsayin shi na ibada, me falalolinsa, gundarin shi azumin. Domin shi falalan watan da muka yi, ko ka yi azumin ko ba ka yi ba, wancan falalan suna nan. Ko ka yi ko ba ka yi ba, falalolin suna nan. Ko musulmin duk duniya su yi bore bana suka ƙi yin azumi, wannan falalolin dai suna nan, su suka ƙi su je su samu. To amma wannan falalan azumi kan sai wanda ya yi. Can ko ba ka yi ba, ko ka yi ko ba ka yi ba, falalolin suna nan. Wannan kuma falalan shi azumin kame baki daga fitowa alfizu zuwa faɗuwar rana, shi ne za mu ji me falalan haka ɗin. Ka hana cikinka ci da sha, ci da sha ka hana cikinka. A nesanci iyali, a nesanci duk wani abin da gaɓoɓi guda 5 gaɓoɓin nan gaba ɗaya ba a su. To za mu faɗan shi falalan shi azumi. Malamai suka ce za ka ga waɗansu jahilai cikin mutane, jahilai a nan ba wai wanda ba su san karatu da rubutu ake nufi ba, wanda suka jahilci falalan azumi da ladan da ke ciki. Domin abu in ba ka san shi ba, ka jahilce shi. Laraba suna cewa al-insanu aduwwu ma jahila. Ɗan adam maƙin abinda ya jahilce shi, maƙin abinda bai sani ba ne. Amma daga ran da ka san abu ka gano shi, to sai ya ce wato waɗansu mutane azumi yana musu nauyi matuƙa 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 idan aka zo ɓangaren azumi. To kamar dutsen Uhudu suke gani ka ɗora musu, kamar dutsen Uhudu ka ɗauko ka ɗora musu, suna ganin wahalan shi da nauyin shi sosai sosai. Saboda me yasa? Jahalan minhum, saboda sun jahilci falalolin su azumin, da azumi yake haifarwa mutum masu yawa. Daga cikin waɗannan falalolin, na farko, annallaha ta'ala adafahu li nafsihi, Allah ya danganta azumi izuwa ga shi kanshi shi Allah ɗin. Sallah ta waye ne? Amma bai ce sallah ta ba. Haji na waye? Bai ce haji na ba. Amma azumi sai ya ce nawa ne, inji Allah. Azumi nawa ne. Allah sai a yi attacking duk cikin ibadun da muke wa Allah, sai ya zaɓi azumi ya ce wannan nawa ne, ni ne kaɗai mai saka ma wanda ya yi shi. Shugaban ƙasa sai ya zo nan misali, ya rarraba abin da zai rarraba a nan masallacin, ko ya samu. Sai aka ce ranka daɗe saura mutum ɗaya, gashi na ce wannan ai nawa ne kawai, ku ƙyale ni da shi, za mu tafi tare da shi. me kuke expecting abinda za a bashi kuna gani zai daidai da naku ku duba yake wannan nawa ne kawai da ya fada din nan to zaka ga ana laya kofar ginin shi don Allah da Allah ranka dade muna neman kaza a vila muna neman kaza wajen his excellency da Allah wata yar kongila na dade da turawa gashi 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 ka zamanto cewa nawan ne kawai ya ishe ka bai daraja yayi honorin naka to ballan kana yace kuma tare za mu tafi da shi waje na zai kwana wannan ku bani da shi nawa ne to suka tsiga suka tafi tare to zaka ga ai kai ka zamanto special to a cikin ibadun nan haji sallah azumi kaza da kaza da taimaka marar da meni duk wani nau'i na ibada Allah ya faɗi falalan su aka ce to Allah ga azumi ya ce a'a wannan nawa ne wannan nawa ne ni ne kawai zan sakanta mai shi amma duk sauran ayyukan da ka sani Allah ya exposing din ladan in kai sallan jami'i kana da lada 25 minimum zuwa 27 maximum in kai sallah kai kadai kana da lada nawa daya in kai aikin haji zaka da kamar yanda mahaifiyarka ta haife ka idan kai kaza ga ladan idan kai kaza ga ladan idan kai aiki alheri daya a baka 10 to sai aka ce ya Allah azumi fa yace a wannan nawa ne sirri ne tsakani na da mai yi ni ne kawai na san abin da zai bashi zan bashi to wannan ya ishi azumi falala sannan bayan haka Allah ya kebance waɗansu ayyuka a cikin azumin wanda ba a yin su sai cikin azumin Allah madaukakin sarki yana cewa a hadisul qudusi kullu amali ibni adama lahu duk waɗansu ayyukan ibada da dan adam yake yi ladan shi sananne ne ladan shi sananne ne inji Allah illa siyama sai dai azumi kawai fa innahu li wannan nawa ne kawai inji Allah wa ana ajzi bihi ni ne da kaina zan sakanta mai yin shi ni ne da kaina to kaga ayyukan kaza kaza dama Allah ba mala'iku ku bi bawana in yayi aikin alheri ku rubuta masa lada 10 ya bar wannan a hannun mala'iku in yayi kaza kaza ku bashi lada kaza in yayi kaza kaza ku bashi lada kaza idan yayi laifi iri kaza ku rubuta masa zunubi kaza in ya tuba ku goge duk waɗannan ya bar su a hannun mala'iku to da aka zo sai azumi fa Allah ce wannan ku kyale ni ni ne da kaina inji Allah zan jibinci sakata hatta mala'iku ba su ma sani ba tunda Allah bai bayyana maladan bai exposing ga kowa cikin halittunsa ba yace wa hadha yadullu wannan hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yana nuni cewa mali hadha al-amal min manzilatin indahu ta'ala yana nuna wato irin wani daraja da a wajen Allah special ne ولذا لما قال ابو هريره شيسا ده ابو هريره يزو وجن منزون الله صلى الله عليه وسلم صحابي نما البركه ده درجه يچه يا رسول الله مرني بعملي غيامن cikin ayyukan ibada wanda zan rika yi wanda shine the best a cikin ayyukan nafilu wanda shine the best yace alayka bisawmi harike yin azumi rike azumi a rayuwanka fa innahu la ibla lahu babu baida abinda yake daidai da shi babu kawai wanda zaka kwatanta ladan shi da shi babu rike azumi a rayuwanka ina fata an gane ko wazalika watakila dalilin da yasa Allah ya koye ladan wa kansa sai ga mai shi wanda za a biya gobe kiyama Allahu a'lam malamai sun yi ta dan hasashe lima fi sawmi min khafa'il amal domin azumi akwai wato yana nuna tsantsan ikhlasi da boye aiki da nuna sincerity yin shi tsantsa domin Allah kaga sallah ita ai physically ake yi in ka zo ana sani in baka zo ba ana sani in kai ruku'i ana ganewa in ba kai da kyau ba ana ganewa in ba ka zuwa masallaci ana ganewa ajima in Allah ya ma arziki baka zuwa ana ganewa ai wane ko arfa bai taba taka ba duk kudin sannan in zakafa between two parties ne ai in kana bayarwa wanda suke karba za su bada shaida ai ka kwana cewa kana bada zakka in ba wanda ta taba shiga hannun shi ce da Allah alhaji ya taba baka zakka a wane ya taba wallahi ni dai a anguwan mu dai ba mu taba gani ba a tambayo mana a garin su wallahi mu dai ba mu taba gani ba ai abu ne between two parties wanda ido na iya gani amma azumi ga ya mun yau in ka tashi da azumi wa yake sani na'am sai da rabbul alamin da kai domin shi to saboda aiki ne boyayye shine kadai yake nuna sincerity na mutum aikin da yake tsakanin shi da Allah wanda ba mai gani ya gane balle ya je ya yada in ba kai bane ka zo kace assalamu alaikum ala ina muni yau fa ina azumi assalamu alaikum ala ina gajiya yau fa ina azumin nafila in ba kai bane kai ta gaya ma mutane haka saka ne a ce ma ƙarya ne saboda waye leka cikin yaga cewa babu abinci saka ne ma a ce ƙarya ne assalamu alaikum ne ai ina tsaye da sallah ai ina a wani masallaci ko dai ba mu ta ganin ka ba kadan abu ne ki physically sun a ai lokacin da muka je makka yace wani jet ka je makka da suwa ka je sai ya kamo ka nan da nan to aka ce saboda kai kai ka dau azumin nan wani ma asuba ta keto mai yace kawai ni nazarce tunda nafila ya halatta ai haka kuma ka shiga dakinka ga fridge a cike da kayan sha ga abinci ga kaza cikin ka na kugi baka taba attempting wai bari ka bude fridge ka konkwadi kunu ko ka konkwadi abun sha ba saboda tsantsan yi domin Allah amma sallah kana iya kabbarta da kaga waɗansu mutane kace kaiya ko in su dai sine ko shurain ko kuma limamin Madina din nan ko Sheikh Ayyub ne don a jumuriyanka babu ba wuyari ya shiga irin wannan to tunda abu ne ka koye ma kowa ba wanda ya san kana yi sai Allah shi ma sai ya hana kowa ya sallah dan da zai baka sai shi shi yasa malamai suka ce maybe sirrin kenan sirrin kenan hatta ya kuna sirran bainal lahi wa bainal abdi tunda azuminka kai shi sirri ne tsakaninka da mahaliccinka to shi ma sai ya boye ladan da zai baka tsakanin shi da kai ne kawai bai bar wani ya sani ba ko da mala'iku li kaunihi amalan ba'inan domin shi azumi aiki ne na boye yarahu al-khalq wanda mutane ba sa iya gani ballantana su yaba wala yadkhuluhu ar-riya shi riya ba ta shiga ciki riya ba ta shige sai da in ka zo kana birgima anan kana birgima wani nafi azumin yau ne wallahi ka san ni wallahi tunda na fara nafila shekara 20 kenan ni bana manta aure shine kai birgima dan a gani za a ce wannan ƙarya mai yake dan a bashi na bude baki karshen ta make nan domin ba mai yadda mai hankali yayi azumi yazo yana wannan a ce ƙarya ne neman na tuwo yake a bashi kawai ba za a taba yadda bane saboda haka na lillahi rabbil alamin ya baya shigan shi kaman sauran ayyuka fa yatajalla fihi al-ikhlas akthar min ghairi to ikhlasi da sincerity ya fi bayyana a azumi sama da sauran ayyukan ibada kaman yanda yazo a hadisi Allah yace bawa ya bar duk wata sha'awan shi ana ci yana kallo shi ya hana kanshi ci kowa na shan abin da yaga dama shi ya hana kanshi sha kowa yana biyan bukatun shi da iyalansa shi ya tsare kansa don neman kusanci gare ni inji Allah kai bawa na dinnan bazan bar shi haka ba yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli don ni yayi haka fala qadda lis-sa'imi illa limarbatillah to wannan yana nuna mai azumi bai da wata manufa sai dai neman yardan Allah sai dai neman yardan Allah baka ga wani sai kaga kawai an yi wa Ramadana ya sha uku amma rama sai kaji wa he Ramadanan baɗi ya kusan nauso yayi ta damun ka da fatawa yayi ta damun ka da fatawa Allah sallai malam nayi wani dan zazzabi duran da zan rama ranan na dauka makafin un kai 12 da zaka ga likita yace sai na sha dai magani kaza kaza to yanzu wallahi ga wannan ramadana ya kusa gudana ne uku ne sai an yi su kawai amsan kenan mata kamar suna dab su so ke ma rukuni na hudu ne wallahi lokacin da nayi malam ina da karamin ciki kaza 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 to har ramadanin da yazo an ce dama mai ciki ba za ta yi azumi ba nace to na far zan rama kenan sai shayarwa ciki na yana kullewa in yaro na yana nace ba nan ba sai relax ba madaran gongomi a ce dai mutum ya dau litinin alhamis yana ramawa a wata dai litinin alhamis so nawa za a yi za a samu azumi 8 amma har ramadana yazo haje kina zaune to ga wannan da ya gabato nace a rama kuma a ciyar punishment kenan to haka zaka ji na fata an gane ko wata uku fa kafin ramadan zaka ji mace wai ai alhamdulillah yau bata ga period dinta ba ciki ya shiga daga nan tana buga kawayenta ni ba na cikin masu azumi fa wannan ramadan mai zuwa ya ni ina da karamin ciki wallahi sati biyu da suka wuce ban ga period dina ba saboda ka bana cikin masu azumi bana cikin masu azumi to an haihu kuma wallahi ina shayarwa kuma an ce haulaini kamilaini shayarwan ma shekara biyu za a yi a'a ana yayi a ce an samu kuma wani karamin ciki wato su soke kawai rukuni na hudun nan mata Allah rufa mana asiri na biyu anna sa'ima yuwaffa ajruhu bighairi hisab kaga wancan Allah ya danganta azumi yace wannan azumin nawa ne wannan wani merit ne sannan ana saka wa mutum ba tare da ya san yawan abinda aka bashi ba yanzu zan maka kyauta sai da na sa hannu haka ina haka da Allah me nake yi kirgawa ne dama na san yan dubu ne anan to kaga da nayi haka da nayi haka da nayi haka da nayi haka eh na cire baka famauna wani ya ne kawai nayi haka kawai na ba nayi haka na bayar na kwaso na tura shi kanshi din bai san ma nawa ka bashi ba to irin ladan da Allah yake ba abun nan ebowa yake yana kamfatowa Allah kawai yana ebowa yana ba mai azumi kawai shi in an ce kididdige ƙaryan shi ma ya san nawa to irin ladan da Allah yake dumbuzuwa mai azumi kenan shine anna sa'ima yuwaffa ajruhu bighairi hisab bi khilafi duk mai azumi ana bashi ladan shi da baya iya sani yawan shi kawai sai dai kai ta ci baka san nawa kaci ba sannan baka expecting abin da ya rage ma zai kare irin ladan da Allah yake dumbuzuwa mai azumi shine yake sabanin sauran ayyuka fa innaha tudha'u bi ashri amsalha duk aikin ladan da kai sai a ninka maka kwatankwacin shi 10 ila 700 bu'ifin zuwa da aninninka 10 zuwa 700 ila abu'afin kasira zuwa ninki masu yawa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu amal ibni adam yudha'u alhasanatu bi ashri amsalha duk ayyukan da ɗan adam suke na ibada ana ninninka ayyukan su masu kyau zuwa 10 ila 700 bu'isin 10 kuma ayi multiply nashi by abun nan 700 sannan 700 din shi ma a rika multiply din shi haka continuously yana boosting yana karuwa ila ab'afin kaseera to illa sauma sai azumi ne ba a masa irin wannan kawai shi kawai Allah ne kawai ya san inda zai ba mai yin shi rahu muslim wa idha tawalla Allah jazaahu fa huwa akramul akramin wancan mala'iku ne suke rubuta maka ladan amma wannan shi mai karamcin ne da kansa yake baka ya kake expecting la hadda li ata'ihi kyautan Allah fa bai da boundaries bai da iyaka in ya tashi baka abu bai da iyaka amma dan adam duk abinda zai baka zai ce ku bashi miliyan 10, ku bashi miliyan 100. Ba dan adam da zai ce a ɗebo kai a ranka da ka ci a bama wannan wani abu tamannawa, ba zai ce ku yi ta ɗebowa kai kuna tura masa, a ba a yi wa, babu limit, babu kirge. Eh, kasan in mafiya yawan so suka tafi kai kace mu ta ɗiba mu bashi, to kasan sauran ina ya tafi? To a haka duk abinda za a baka is limited, amma wannan Allah in shi zai baka babu iyaka. Shi yasa zaka ga turran da ya saka aljanna babu ran da abincin aljanna zai kare, babu ran da ƴaƴan itacen aljanna fruit din aljanna ke karewa, babu ran da miyan aljanna take karewa babu ita, babu ran da rigan mutum ke tsufa aljanna babu ba ran da zaka tsufa, ba ran da zaka gaji, ba ran da zaka yi rashin lafiya, babu. To na Allah kenan. Amma nan ko gwamnati zaka baka abokace, to akwai shekarun retirement fa, yawa akwai shekarun retirement zaka abin nan, to aljanna babu ne kawai. Kuma ka duba turran da Allah ya halicci duniyan nan ake cin arzikinsa, ka taba ji ka ji arzikin Allah ya kare? Abincin da dabbobi suke ci a ƙarƙashin teku, irin na ruwa da teku, ka taba jin wai gaba ɗaya dabbobin na yau babu abin da za su ci? Namun daji, wild animal da suke rayuwa a daji, ka taba jin wata dabba wai yau abincin da Allah ya halitta mata ya ƙare? Ko arzikin Allah ya ƙare a duniya? A'a. Sai dai in kai ne ka tabo Allah ya saka a wani kwana. To nan kuma wa ma asabakum ba kasabat aidikum, kai ka shiga wani punishment na Allah kawai. Shi yasa mai tabo Allah a zamanin nan in yaga yanda Allah ke kuntata masa rayuwa, sai ya ga kai ba shi bai yadda fa akwai mai arziki ba, duk wani mai arziki yankan kai yake. Sai ya fara suspecting ɗinka idan ya danka da kuɗi a irin wannan zamani. Shi ma'aunin shi dalan America kawai. In ka sami ta ka samu ƙololiya. To idan Allah ya saka a wani honest kwana, dama ya ce wa man a arada an zikiri, duk wanda ya bijire mun in ji Allah, bari ka ƙi, bari ka yi ka ƙi, fa inna lahu ma'ishatan banka. Allah ya ce za mu ƙuntata masa rayuwa, wallahi za mu ƙuntata masa rayuwa. To shi idan ya shiga wannan lokon, to sai ya ga koma ma ƙarya ne a can irin wannan zamanin, mutum har zai iya gina gida ƙarya ne. Da an ganka da abu sabo ka gina, ya ce kai anya nisa, ina suspecting wani ne, anya ba cire kai yake ba, ba kwanci yake yi ba, ba kaza yake ba, da ƙyarka ga an dangana maka alheri, da ƙyarka ga an dangana maka alheri. Tsakaninka ne da Allah ya gyaru kawai, ka sulhunta tsakaninka da Allah, baka taɓo shi, shi kuma zai baka. Kuma in ya baka kana ba mutane, wala in shakartu la azidannakum, in kuna bayarwa zan ƙara muku. To kai da kaki ka damƙe, ka nuna kuɗinka sai ka sha jini, ka nuna kuɗinka sai ka kashe rai, sai ka yi kidnapping ɗin mutane, sai ka yi robbery, sai ka tona makabarta, sai ka kwakule ido, sai ka yanka kai, sai Allah ya barka da dabaranka. Ya ce je ka azurta kanka ɗin shikin, inda kana da dabaran kanka. To kyautan Allah bai da boundaries, bai da iyaka, in ya baka bai ƙarewa, in ya baka bai ƙarewa, gara ka riƙa nema a wajen shi direct. Kuma al'akhiratu khairun, ka nemi na lahira ya fi wannan, saboda wannan za ka bar shi a kowane lokaci ko ya barka. Laysa yuzanu, imamu al-Auza'i masanin tafsirin nan, ma'anan innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab, kaga azumi yana daga cikin, bayan shi azumi ba a iya sani yanda ake biyan mutum, to haka nan ma haƙuri, saboda ai haƙuri me yake haifar da shi? Azumi na haifar da haƙuri, saboda za ka yi facing wahala da rayuwa da yunwa da abin nan, ciki na ƙuji, ka riƙa jin jiri, dukka ce dai sai na haƙura an na kai azumi. To kaga azumi na haifar da haƙuri, shi ma Allah ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, suma masu haƙuri ana ba su ladan da suma Allah ya koye ma kowa sani shi kadan me ya kai Imam al-Auza'i masalin tafsiri menene bi ghairi hisab din nan ay la yuzan wa la yukalu ba a wayin din ladan kuma ba a auna shi baka masanin nawa ne innama yughrafu kan fatowa ake kawai a tura maka haka kawai akan fato a tura akan fato a tura maka kawai baka sanin nawa ne kadan saboda in ka san abu yawan shi he kaga in kana kashewa kana tsoro amma in baka san yawan shi kafi sakewa ka me ka barar raje shi kafi sakewa ko na fata an gane ko amma in ka san adadin abu zaka ce to wannan dai mari muware nan wannan na can wannan na ce duk wanda ka zo taba ka ji zuciyanka na dan buga ya kusan karewa fa ga yara a baya me za a bar wa iyali me za a kaza me za a kaza haka za ka na uku anna sauma junnatun azmi garkuwa ce wa wiqayatun da kariya mina shahawat daga sha'awar zuciya duk wani abu na sha'awa mutum in bai azumi eh sha'awan zuwa sinima sha'awan zuwa club sha'awan zuwa wajen mata sha'awan shan giya sha'awan shan taba sha'awan wannan sha'awan wannan sha'awan wannan sha'awan in dai baki a bude amma in dai an rufe bakin da sunan ibada to zaka ga sha'awar ma tunanin ka zaka zama babu shi tunaninka kawai ya zaka samu dabino mai kyau da kunu mai kyau ka kai buda baki idan ka kai azumin ka gobe in zaka dauka kana tunanin wani abu ne tsaftatacce na halal da zaka yi sahur da shi ka dau ibadan ka ka dau ibadan ka ko fim din banza ba zaka yadda ka rika kallo ba matakan kana ne kana azumi ba zaka yadda ba to yi aikin baban giwa kenan kun wuni da azumi kuma kun kalli batsa lada na duk ya tafi ko zagin wani baka yi ko gulma domin ka san manzo Allah ya ce duk mai azumi in yana gulman wani to asara yake gara ma ya dau abincin shi kawai ya ci domin wahalar da kan shi duk waɗannan abubuwan ya hana ka gulma ya hana ka cin naman wani ya hana ka kallace kallace yanzu mai azumi zai yadda ya sa rege a kunnen shi yayi ya sa aircon yana jin rege da music galiban abinda azumin nan zai nuna ma ya kamata a ji Qur'ani mana da tafsiri haka ga yana motivating naka azumin ka wannan azumin da nake bari in hada da wadansu koda sura uku in karanta mana sai kaga kullun yana karkatar da zuciyanka waje ayyukan alheri ayyukan alkhair amma wasu mutum baya azumi sace kai wane ya mu an yi zagration mana mu kagare mu dawo an yi zagration sai kaga mutum ya fita sai sha biyu da dare zai dawo to duk irin waɗannan azumi yana menene yana zaman to garkuwa kariya daga sha'awat irin sha'awan nan da zai zuwa mutum wanda yake galiban na sabon Allah ne faqad arshada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ifa'i shawa to sha'awa tasowa take yi kamar yanda in tukunya tana tafasa kaga tana kumfa tana tasowa za ta zube to akwai abin da yake menene sanyanya shi din shine azumi azumi na karya lagon sha'awa faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa domin su ne masu sha'awa manistata aminkumul ba'ata duk wanda ya samu min hali na yin aure falle ta zawaj ayi gaggawa a masa aure inji manzo Allah matasa ya kira sallallahu alaihi wasallam me yasa ya rasula yace aure yana hana mutum kallace kallace yana rufe ido yana kasa kasa da ido nabi wa ahsanu lil farji yana safeguarding kan mutum yana kare mutuncinsa da al'auransa daga alfasha yace wa man lam yastati wanda bai samu halin yin auren ba fa alaihi bisawmi manzo Allah yace rika yin azumi time to time fa innahu lahu wija'un azumin yana karya lagon sha'awa irin wanda yake tasamma matasa din kuma waqad sabata bis tajriba anyi based on experience an gwada an ga lalle haka din yukhaffifu shahawata kaseeran wato azumi yana rage sha'awa kai sin sha'awa da yawa kai bal yaqta'uma yana kashe shi ma yana kashe sha'awar ma idan mutum ya wuni da azumi duk jikin shi ya lagwance ba abinci jijiyoyin nan ba sa samun energy da abun da zai rika sa suna harbawa babu shi to sai kaga mutum in ya sha ruwa in ya abun nan sai kaga jikin shi kawai ya lagwance to in bai hankali ma ba hatta tarawihi zai gagare shi in bai san irin abun da zai sha ba in ka irka ruwan sanyi kana azumi to ina tabbatar maka da kirka iya zuwa sallan tarawihi amma mutum ya fara da ruwan zafi dan titi haka ya sha abu sama to da yardan Allah zai iya zuwa amma ka irka ruwan sanyi to duk gabobinka zaka ji sun lagwanci irin su nan an zo nan sai kaga ana sallah kina zaune sai liman yayi ruku'i sai wobi ya tashi sai ayi ruku'i da shi rabin sallan a zaune ne rabi'a a tsaye ake irin shi ne ake fata ina fata an gane wata kila wannan tarawih mufidda tahajjudi mufidda irin wa masu wannan mu kai su karkashin rumfa don suna discouraging mutane kana sahun gaba da shi ake duk wani masallaci duk wani sahu da sahun gaba yake ne yake karfafuwa yake koyi da shi amma ai sahun gaba sai a samu nan ba a zaune can kaga na bayan ma to dabda imam din make nan na fata an gane to ni da ba a gani na can karshe bari kawai in abun nan to a takaice wanda mutum ya san irin abincin da zai rika ci saboda kar ya hana shi tarawihi Allah ubangi ya datar da mu kama anna sawma jannatun wa wiqayatun min al-laghwi wal rafath haka nan ma azumi yana kare mutum daga irin wani wasanni na shirme idan kaga wai mai azumi yana lido ko yana karta ko ya je wani irin wasanni al-laghwi wal rafath al-laghwi shine aikin banzan da yin shi ba zai baka lada ba rashin yin shi kuma shi ma ba lada bata lokaci to shi yasa zaka ga mai azumi sai kai bari dan karanta qur'ani in kara kaza bari uyi kaza to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasiyamu jannatun azumi garkuwa ne fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan rana idugula ranan da mutum ya waye gari da azumi a bakin shi fala yarfus kar yayi wata magana ta harzuka sha'awa shine arrafatu shi yasa shine aka hana mu a makka faman farada fihin alhajja fala rafata wala fusuka wala jidala arrafas shine duk kalmomi ko text messages ko wani irin magana da zaka rika aika wa matanka ku wanda take tada sha'awa kaga kati ya kare an kara turawa kati yace wannan jawai yake magana haka a sayo kati wanda zaka ga ya harzuka sha'awa shine arrafa mai azumi ba zai yadda ba don ya san maybe wani abu ya fito mai ci a ni ina azumi gaskiya ni ba zan yadda uyi wasa da wannan ibadar ba to tana hana shi duk irin waɗannan abubuwa duka irin wasan banza da mata a office da aka saba yi da menene a tafa zaka ga mai azumin nan yana saurin zuwa masa in zai wannan abu da kaiwa ne fa kana azumi ka ga mutu yayi avoiding wannan ya bar wannan shine manzo Allah ya ce fala yarfu kada yayi duk wani kalma ta batsa da baki ko text messages ko abin nan koda da iyalin shi ne wala yasqab yadena hayaniya kawai ko hayaniya da hira da menene aje ayi istighfari ko hailala ko menene yace fa in sabahu ahadun manzo Allah yace koda wani ya zage ka ya kunduma maka ashar auqata lahu ko ya neme ka da fada har da dukan kirjinka wa in ka isa ka fito falyakul inni imruun sa'im manzo Allah yace kai hakuri ina azumi banda time in kamana banda time in ka ina azumi rawahu Muslim. Ina fata an gane ko? To anan tunda aka ce manzo Allah ce duk wanda ya dau azumi babu maganganun batsa, to sai malamai wanda wannan hadisin sai suka ce ashe ba wai hana ciki bane kawai abinci shine azumi, ka hana shi abinci, ka hana cikin ka abin sha, ko ka nisanci iyali, ace ashe ana bukatan duk wata gaba a jikinka ita ma tayi azumi, ido kariya kalli haram ko batsa shi ma yaga changes ran da kake azumi ya dai an hana shi kallon abin da yake so, ai ka hana ciki abin da yake so shine abinci ko, ka hana shi abin da yake so shine abin sha ko, ka hana kanka kusantar iyalinka alhalin kana so ko, to ido ma yaji changes shi ma an hana shi kallon abin da ya saba na batsa, kunne a hana shi jin abin da ya saba na gulma da cin naman mutane da music da kide-kide, har ce a hana shi shi ma furta abin da ya saba ne furtawa na kalmomin batsa, kalmomi marasa daɗi, hannu a hana shi taɓa abin da ya saba taɓawa mara kyau, tafawa da mace, damkar kwalban giya, damkan karan wiwi, damkan kaza, damkan kaza, kati, lido, menene, shi ma ya ji an yi suspending ɗin shi har hannu ya gane kai me yake faruwa ne abin da na saba an hana shi, ce ai Ramadan ne ya tsaya, a yau kana azumi ne. Sannan kafa ita ma a sa mata da baibayi a hana ta zuwa inda ta saba, wani dare na yi an tafi club, an tafi gala night, an tafi cinema, an tafi nan, an tafi nan, wanda ba a so a ga mutum a wajen, sai daga kafa kullun ya taka zuwa ta, to hei kafan ita ma ta ji an mata da baibayi, to ana son duk gaɓoɓinka su ma a samu sun yi azumi, kunne ya yi me azuminsa an hana shi jin haram, ido yana azumi me azuminsa kallon haram, baki yana yi me harce yana yi menene furta batsa da ashar, hannu yana yi me hannu an hana shi taba haram, kafa me azumin shi an dabaibaye shi an hana shi shiga inda Allah ya haramta, to shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dau azumi amma bai kame harcen shi daga gulma da cin naman mutane ba, manzo Allah ya ce ya dau abincin shi ya ci kawai duk daya ne bata wa kanshi lokaci yake, to kaga ashe rashin tsare harce shi ma ya kawo haka, shine arrafatu shine alkalamul fahish wasaqabu as-siyahi wal husuma, na hudu anna siyama junnatu wa satrun minan nar, azumi garkuwa ne daga wutan jahannama, wancan garkuwa ne daga dukkan sako, wannan kuma garkuwa ne daga wutan jahannama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junnatun, azumi garkuwa ce, wa hisnun hasinun, sannan kariya ne mai karfin gaske yanda wutan jahannama ba za ta iya penetrating nashi har ya taba jikinka ba, ba zai iya huda azumi har ya zo ya taba jikinka ba, kaman kai ne ka sa wani irin riga na karfin da duk inda aka sa ka ma ba za ka ji zafi wuta ba, mu duba jahannama inda take narkar da abu, amma azumi sai ya tsaya tsakaninka da wutan haka, duk yanda zafin wutan ya taso sai azumi kawai ya kare ya zaman to maka garkuwa. Wa fil hadith al muttafaq alayh, akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, qala alayhi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah, wanda ya azumin nafila nayi ne daya don Allah yayi shi, ba'adallahu wajhahu anin nar 70 harifan, sai Allah ya distance din wutan jahannama daga gare ka na tafiyan shekara 70, yanda matafiyi in ya fara tafiya ba zai yanke tafiyan ko ya huta har yayi shekara 70 yana tafiya kafin ya je inda, haka za a ture wutan jahannama daga inda kake, a ture shi distance inda za a yi shi sai ai shekara 70 ana tafiya, shekara 70, to shine malamai suka ce ana iya auna 70 din nan da irin abun zamanin ka da ake tafiya da shi. Da su zamanin su dabbobi ne da doki da raƙumi ko? To sai a ce tafiyan da raƙumi zai shekara 70 yana yi. Yanzu muka motoci sun zo ko? Sai a ce tafiyan da mota za ta yi shekara 70 ba za ta tsaya a ƙara ruwa ko a canja taya ko a zuba mai ba. Inda za a nesanta jahannama. So ɗaya kai sannan in kai gobe fi sabilillah daga inda yake shekara 70 a daɗa tura wutan jahannama zuwa wani distance na shekara 70. Demo kai demo ake ƙara abin nan. Kaga ya zama to garkuwa kenan ba kai ba ganin jahannama. Ballanta dama a yi zancen shiganta. Da yawman fi sabilillah. To in azumin nafila ne wai kai ka samu wannan to in na farilla ne fa. Shi kuma da me za a maka. Isa Allah ce na ɓoye wa kaina ladan shi yasa na kifata. Amma wannan na fi sabilillah kawai kai. Duba. Wa kullu sawmin fa huwa fi sabilillah idza kana khalisan lillah. Duk wani azumin da kai shi domin Allah to ya zamanto don Allah. Kama qala ba'dul ulama'i kamar yanda waɗansu malamai suka ce. Wa aidan wadan suka ce fa inna allaha yamunnu ala ba'dhi as-sa'imina bil itq min an-nar sannan yanda azumi ke zaman to garkuwa ga wuta ai Allah yana inta bayin sa duk lokacin bude baki ko kaga ai azumin nan ya kwace ka ya hana ka fadawa wuta inna allaha ta'ala inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a min an-nar Allah madaukakin sarki yana da intattun bayin da yake inta su daga wuta lokacin bude baki wadhalika fi kulli laylati aqwa li dare na ramadana sai an inta bayi wannan sune abubuwa guda hudu da zamu ambata daga falalan azumi wanda in Allah ubangiya kai mu gobe zamu dora mu karasa sauran insha Allah zamu iya karasa sauran da yardan Allah subhanahu wataala daga nan sai mu faro ayyukan da ake so kowa ya rika yi a ramadana sune za su biyo baya jibi kenan in Allah ya ara mana rayuwa ko bai ara mana ba Allah ji kanmu ya sa mu cika da imani barakallahu fikum hada ma tayassara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ga shamsu to kaje ka dawo ne ka ba